الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 3 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 1 ga watan 1 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da fadakarwa daya-daya shine game da jahiltar addini da ya kai wasu ƴan uwa daga cikin musulmi sukan ma junan su barka da kamawar sabuwar shekara wannan shekara ta kristanci haramun ne musulmi ya ma dan uwansa musulmi barka da kamawar irin wannan shekara wai har ma fada ake ana maimaitawa barkanmu da sallah Allah ya maimaita mana a ina sallar take Sallah biyu kadai muke da su a tsawon shekara sallah ta azumi da sallah ta layya waɗannan idi guda biyu sune wanda Allah ya zaba mana mumini ko ya zama wajibi akan shi ya wadatu da abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya wadatar da shi za Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya isa birnin Madina ya samu mutanen Madina suna da idika barkatai wanda sun saba rayar da su tun a jahiliya Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku san da cewa Allah ya canza muku da wasu rani ku guda biyu shine idin layya da idin azumi shi kuma ka'ida kamar yanda malamai suka faɗa idan aka canji wani abu to shi wanda aka canza dole ya kauce idan canjin shi yazo dole ya kauce misali kana jagorancin wata ma'aikata kai ne director yau sai aka nadu wani daga can sama aka ce shi aka damka ma wannan ma'aikata ka ce ba za ka bar wannan kujera ba yana zawwa dole kai za ka gushe shi ya maye gurbi to don haka da shi canji da wanda aka canza ba sa haduwa a lokaci guda ba sa haduwa don haka da ya ce Allah ya canza muku da wasu rane ku guda biyu wannan yana tabbatar mana duk wani idi sabanin waɗannan idika guda biyu haramun ne a matsayin musulmi mu rike su a matsayin idi don haka hatta da shekara ta musulunci in ta kama zaka ga ana ma juna barka barkanmu da sabuwar shekara Allah ya maimaita mana wannan duka ƙari ne a cikin addini kwata-kwata baya halatta ba a samu ba magabatan ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ma junan su barka a sababin kamawar sabuwar shekara ta musulunci barka da juna ya takaita ne a sallar idi ta azumi da idi wanda yake na layya na cewa Allah ya maimaita mana Allah ya karɓi ayyukanmu na ƙwarai ya gafarta mana zunubanmu kamar yadda magabatan ƙwarai sukan ma junansu taqabbalallahu minna wa minkum to dan haka wannan duka jahilci ne sallah ce ta ƴan mushan ba sallah bace ba tamu ta musulmi kuma kamawar shekara wannan ba sallah bace ba a shar'anci don haka anan ya zama wajibi duk musulmin da ya fahimci haka ya daina kwata-kwata baya halatta haramu ne domin yin haka wani nuna so ne da kauna ga su arna wanda duk abinda zai nuna akwai so da kauna ga arni haramu ne a matsayin mu na musulmi kenan yin wani ya turo ma message na cewa yana maka barka da sallah to abin da ya kamata sai ka nuna masa ai ba sallan mu bace ba mu musulmi mu idin laye da azumi gare mu ka nuna masa wannan sallah ba ta musulmi bace ba sallah ce ta arna wanda kuma bai dace ba mu musulmi mu yi kamantacce ne da su a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabus sala littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen sallama bayani ya gabata akan baban da ke bayani game da wato shine mutum yakan yi sallama ga matarsa da ma mace wadda take muharramarsa matarka da wadda take muharramarka to wannan an shar'anta yi musu sallama an gane in aka ce muharrama wanda kwata-kwata babu aure tsakaninka da ita to haka mace wadda take manisanciya amma shar'i shine babu jin wato sharadi shine baka tsoron wata fitina da za ta biyo baya ta fituntu da kai ko kai ka fituntu da ita ko kuma wata kura ta biyo baya kama matar wani sallama to in dai ba a ji tsoron wata fitina to anan in ma manisanciya ce mutum yana iya mata sallama amma sharadi ya zamanto wato ba a jin tsoron wata fitina za ta biyo baya kamar yanda malam yayi bayani dalilin da ke nuna hatta da mace wadda take ajnabiya in ba a jin tsoron wata fitina akan iya mata sallama wato shine hadisin Asma bintu Yazid Allah ya kara mata yadda da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da mu a cikin wataran wasu mata manzon Allah ya mana sallama manzon Allah ya mana sallama kenan kaga misali in kamar mace biyu ce ko mace uku ko sama da haka to ba laifi bane in zaka wuce da taron mata kai musu sallama amma kasancewar ga ta ita kadai kai mata sallama wannan to akwai wani abu wanda yake na fitina wanda yake iya biyo baya to dan haka anan kenan in dai ba a jin tsoron fitina to ba laifi mace koda ba muharramarka bace kana iya mata sallama qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu tahrimi ibtida'in al-kafir bis-salam wa kayfiyati ar-raddi alayhim wa istihbabi as-salami ala ahli majlisin fihim muslimuna wa kuffar an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala la tabda'u al-yahuda wa lan-nasara bis-salam fa idha laqitum ahadahum fi tariq faqar ruhu ila adiyaki rawahu muslim wa ana anas radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha sallama alaykum ahlul kitabi faqulu wa alaykum muttafaqun alayh wa an usama radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama marra ala majlisin fihi akhlaqun min al-muslimin wal mushrikin abadat al-awsan wal yahud fa sallama alayhim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam muttafaqun alayh malam Allah ya ji kansa ke fada wannan babi ne wanda ke bayani game da haramcin mu muslimi mufarama kafiri sallama wa kayfiyati ar-raddi alaihim da kuma yanda zamu maida ma arna sallama in har sun yi karambani sun mana sai yace wastihbabi as-salami ala ahli majlisin fihi muslimuna wa kuffar da mustahabbancin yin sallama wato ga jama'a waɗanda suke gauraye musulmi da kafirai suna zauna abu ɗaya ka wuce da su to an so kai musu sallama kada ka ce tunda suna kwatsa da arna ba zan yi musu sallama ba a takaice wannan babu yana da gaba uku gaba ta farko shine malam yace babu tahrimi bitida'in al-kafira bis-salam babu ne wanda ke bayani game da haramcin mu musulmi mu fara ma kafiri sallama kenan gaba ta farko duk wanda yake ba musulmi ba to haramun ne kai masa sallama a farko gaba ta biyu shine wa kayfiyatir raddi alaihim da yanda ake maida ma kafirai sallama in har sun yi karambani sun ma musulmi to ga yanda zaka maida musu gaba ta uku sai yace wastihibabis salami ala ahli majlisin fihi muslimuna wa kufar, da mustahabbancin yin sallama ga ma'abuta mazauni, mazaunin da ke gauraye musulmi da kafirai. To in zaka yi sallama, wato in zaka wuce da su, an shar'anta kai musu sallama, ba zaka wuce haka ba. Shi ne anan malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Manzon Allah ya ce, ku musulmi kada ku fara ma yahudawa da ƴan mushan wato da sallama. Ma'ana yahudawa da ƴan mushan, manzon Allah ya ce kar ku fara yi musu sallama. La anan nahiya ce, ma'ana hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani arni ba yahude ko ba nasari, manzon Allah ya ce kar mu fara masa sallama, balantana ba ma guje. Amma fa ba dan dama dama ba suka fi ba ma guje, a su da su dukkan su ɗaya ne, domin makomar su wuta ce gaba ɗayan su a ranar kiyama. Shine yace la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, manzon Allah yace kada ku fara ma yahudawa da ƴan mushan, kada ku fara yi musu sallama. Manzon Allah yace fa idza laqitum ahadahum, in har kun hadu da ɗaya daga cikin su fi dariqin akan titi, ka biyo titi ba yahudi ya biyo titi, ko ka biyo titi ɗan mushan ya biyo titi, manzon Allah yace faqarruhu ila adyaqihi, ku fakar da shi zuwa mafi kuncin titi, ma'ana ku matse shi da bango, kar ku bar masa hanya. An gane ku? Ba su cancanci ba su bi tsakiyar hanya. Tsakiyar hanya ta waɗanda suka yi imani da Allah ne suka yi imani da manzansa. Duk wani arne tsakiyar titi ba nashi ba ne, domin kaskantacce ne, ba shi da wata daraja, ba shi da wata kima. Shi ne manzan Allah ya ce fa idza laqitum ahadahum, idan kun haɗu da ɗayan su fi dariqin akan titi, manzan Allah ya ce faqarruhu ila adyaqihi, ku fakar da shi zuwa mafi kuncin hanya, ma'ana ku raba shi da bango, kar ku bar shi ya bi tsakiyar titi. Wace hikima ta sa cewa mu kuntata musu akan irin haka, domin fama ne ake a ceto rayuwarsu, fama ne ake a ceto rayuwarsu. Irin wannan kuntatawa da ake musu ta kai su su musulunta, su zamanto ɗaya da mu, su ma domin su dace da aljanna a gobe kiyama. Domin duk abin da shari'a ta ce a yi, abin da Allah ya ce a yi, ko manzansa ya ce a yi, ko suka ce a daina, to akwai wata hikima. Hikimar da ta sa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce in mun haɗu da ɗaya daga cikinsu yahudawa ko ƴan mushan, mu fakar da shi zuwa mafi kuncin hanya, ba dan komai ba, dan ya ga takurawar ta yi yawa, shi ma ya musulunta, ya zamanto ɗaya da mu, ya cancanci bin tsakiyar titi domin a ceto rayuwarsa. A taƙaice, wannan hadisi yana fa'idantar da mu haramcin yi ma ba yahude ko ba nasari sallama a farko, ma'ana a matsayinmu na musulmi baya halatta. Kuma bugo da ƙari, wannan hadisi yana nuna mana tausasawa da tausaya ma ahlul kitabi shine kuntata musu. Yahudawa da ƴan mushan, tausaya musu shine kuntata musu, domin su musulunta, su ma su samu tsira game da gidan wuta a ranar kiyama. Wannan shine tausayi. Amma a yau yaya muke ciki da su? Har ma in an zo wajen wani taro sun fi ku kima, ku matsayinku na musulmi, za ku ga ana gabatar da su akan wasu abubuwa sama da ku musulmi. Yanzu dai a takaice, a ƙasar nan dai sallah ta fi a lissafa, amma in ka ɗauka misali hutu da ake bada na salloli sun fi a lissafa, amma gaba ɗayansu galibi duk na arna ne. Kaga yanzu a wannan sallah ta su hutun kwana nawa ake badawa? Kwana goma. Kuma akwai sallar su tana nan nan gaba, ita ma hutun kwana goma ake badawa. Ta musulmi ku nawa ake badawa? Hutun kwana ɗaya ne, sallar idin layya ko idin azumi. To kaga wannan duka ba komai ba ne ba, illa rashin fahimtar inda aka sa gaba. Har ka ga shuwagabanni suna fitowa suna isar da wani saƙo, wai yau sallah ce. Amma ka taba ganin shuwagabanni suna fitowa a sallar idi na layya ko na azumi su isar ma al'umma saƙo? Ba sa isar da wani saƙo a matsayinsu na musulmi, wanda ya kamata irin saƙon da suke fitowa talabijin su gabatar ma jama'ar ƙasa a irin wannan salloli namu na idin laye da idin azumi su yi jawabi su ja hankalin mutane akan wannan akan musamman wannan abin da Allah ya azurta mu da shi na musulunci, amma ba irin wannan yanayi ba, duk da cewa shi irin wannan jan hankali bai keɓanta ba da wannan, amma kasancewar anan rashin sani inda aka sa gaba shine yake kai jama'a ta musulmi abinda ba nasu ba zaka ga suna wawurowa, kamar yadda mun yi bayani a farko yanda ƴaƴan musulmi suka ɗauki irin wannan wai sallaci har kaga mutun yana asusu yana tara kuɗi wai shi wai ya raye durant-durant ƴan wai da sauransu, akwai lalacewar da ta wuce haka, wanda irin wannan abu sababi ne wanda zai sa ka tashi a layinsu a ranar kiyama, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, duk wanda ya kamanta kanshi da wasu jama'a to zai tashi a cikin su a ranar kiyama, zai tashi a layinsu a ranar kiyama. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallama alaikum ahlul kitabi, manzon Allah ya ce idan ahlul kitabi sune yahudawa da ƴan misha wato suka yi karambani suka muku sallama, manzon Allah ya ce faqulu wa alaikum, iya abinda za ku faɗa musu ku ce wa alaikum, ku ja bakin ku ku kyale, kaga in dan uwanka ne musulmi ya maka sallama ya ce assalamu alaikum baya halatta ka ce masa wa alaikum ka kyale, dole zaka faɗa wa alaikum assalam, kuma dan uwanka musulmi abinda ake bukata kafin ya maka sallama kai ka rigaye shi yin sallama, domin manzon Allah ya faɗa fiyayye daga cikin jama'a wanda ya riga dan uwan shi fara yin sallama, to anan shine yace idza sallama alaikum ahlul kitabi, kenan a hadisi da ya gabata cai mana la tabda ul yahuda wal nasara bisalami, kar ku fara ma yahudawa da ƴan mushin sallama, kaga a farko mu baya halatta mu musu, to a wannan hadisi na Anas sai yace idza sallama alaikum ahlul kitabi, idan yahudawa da ƴan mushin suka yi karambani suka muku sallama, manzo Allah yace faqulu wa alaikum, ku ce da su wa alaikum, kawai iya abinda za ku faɗa wa alaikum. Me yasa? Saboda kasancewar ba sallama ba suke, wata kalima suke yi domin cutar da jama'a ta musulmi. Hadisi yana cikin sahihu Muslim, Aisha Allah ya ƙara mata yadda take faɗa wasu yahudawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suka ce assalamu alayka ya abul qasim, assalamu alayka ya abul qasim, wai mutuwa a kanka, domin assam suna ne na mutuwa, assalamu alayka ya abul qasim, domin ba su yarda cewa annabin Allah ne ko manzo ne na Allah, don haka sai su kiraye shi da alkunyarsa assalamu alayka ya abul qasim, sai manzo Allah ya ce wa alaikum. Aisha Allah ya ƙara mata yadda tace, sai Aisha sai tace sai ta yi gaugawa sai tace wa alaikumus samu wal la'ana, tace mutuwar akan ku take da tsinuwa ta Ubangiji. Manzo Allah sai ya ce haba Aisha, yace mata fa inna Allah la yuhibbul fuhsha wala tafahush, Ubangiji ta'ala baya son alfasha da kallafa ma kai alfasha, ma'ana irin waɗannan bakakken maganganu Allah baya son haka. Aisha tace ya Rasulullahi baka ji ba abinda suka faɗa, manzo Allah yace naji Aisha, ke baki ji ba amsar da na basu, ai cha nayi musu wa alaikum, shine can Ubangiji ta'ala ke faɗa mana a cikin suratul mujadala alam tara ilal ladina nuhu anin najwa thumma yauduna limanuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyati ar-rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannamu yaslawunaha fa bi'sal masir, to dan haka in suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon wai in ma za su yi su ce assalamu alayka ya abul qasim, sai su ce assalamu alayka, assalamu alayka, wai mutuwa akan ka ya abul qasim, manzon Allah sai ya ce wa alayka, to dan haka anan manzon Allah yana koya mana yanda idan dan mushin ko ba yahudi ya mana sallama to ga iya amsar da zamu bashi, sai mu ce wa alayka, an gane sai mu ce wa alayka, kenan in ka iske dan mushin me ya kamata kai masa, za magana zaka fara masa, sai ka masa gaisuwa ta al'ada, barka da hutawa, ko kuma ina kwana, ko kuma ina wuni, haka kawai zaka masa. Amma ka ce assalamu alaikum baya halatta kai masa, sai ka nemi gaisuwa daga cikin gaisuwa ta al'ada kai masa. Ko kuma in har ba ya damu ba, kawai in ka zo fara masa magana, saboda ba shi da wata kima, ba shi da wata daraja. Shi ne nan sai ya ce faƙulu wa alaikum, ku ce da su wa alaikum. Manzo Allah ya ce ku ja bakin ku ku kyale. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Usama ibn Zaid, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam marra ala majlisin fihi akhlaqun minal muslimina wal mushrikin abadati la awsani wal yahud. Usama ke faɗa, Allah ya ƙara masa yadda, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce da wani mazauni, a cikin mazaunin akwai gauraye na jama'a, musulmi da mushrikai, masu bautar gunki da yahudawa. An gane ko? Yahudawa ma mushrikai ne. An gane ko? Domin addinin da suke ba addini bane, addini ne wanda yake da shirka. Saboda yahudawa sun ɗauki uzairu cewa ɗan Allah ne, kamar yadda ƴan mushin suka ce annabi Isa ɗan Allah ne. Ubangiji ta'ala gaba ɗayansu ya tabbatar mana da cewa mushrikai ne, kamar yadda yake faɗa a cikin suratu tauba. Ubangiji ta'ala ke faɗa, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sayyirun. Wa qalatil yahudu uzairun ibnullahi wa qalatil nasara almasih ibnullah dhalika qawluhum bi aqwahihim yudahiquna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allahu anna yu'fakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun ash-shahid subhanahu amma yushrikun. Yahudawa ma mushrikai ne, kamar yadda ƴan mushan ma mushrikai ne. Shine anan yace fihi akhlaqun minal muslimina, a cikin mazaunin wato akwai gauraye na jama'a, muslimi da mushrikai. Sai yace abadatil awsani, masu bautar gumaka wal yahudi da yahudawa. Fa sallama alaihim annabi sallallahu alaihi wa sallam, maza Allah sai yi musu sallama. Kaga wannan hadisi me yake nuna mana? Sunna ne a kanmu idan muka wuce da mazauni akwai musulmi da kafiri, to za mu yi sallama. Amma wa muke nihin yi ma sallama? Dan uwanmu musulmi ba shi arnin ba, a sababin shi musulmin yana kutsa da arni, to wannan baya nuna cewa ba za mu yi masa sallama ba, a za mu yi musu sallama. Amma wa muke nihi da yi ma sallama? Su ne ƴan uwanmu musulmi, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu sallama, yana nihin ma ƴan uwan shi musulmi. Kuma hadisin yana nuna mana halaccin musulmi ya zauna da waɗanda suke ba musulmi ba arna, amma fa sharadi ya zamanto zama da su ba zai yi tasiri ga addinin shi da ɗabi'un shi da halayensa. In har zaka dau wani abu na ɗabi'unsu da halayensu, ko kuma kasancewar zaka tasirantu da addinin su, to baya halatta. Baya halatta musulmi ya zauna da arni, matukar zaman zai gurbata masa ɗabi'unsa da halayensa. Kenan anan abinda muke so mu gane, in zama ya kama ba laifi bane musulmi ya zauna da arni. Amma ka maida arni abokin zamanka yau da gobe baya halatta. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, almar'u ala dini khalilihi, mutum yana kasancewa akan ɗabi'u da halaye na abokinsa. Manzon Allah ya ce don haka ɗayan ku yayi nazari wane ne ya dace yayi abuta da shi. Duk wanda kake abuta da shi kullun kana zaune da shi, to duk iya abin da yake da shi na ɗabi'u na halaye sai ka koya. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buga mana misali na fiyayyen abokin zama da wanda yake lalataccen abokin zama. Fiyayyen abokin zama, abokin zama wanda yake na ƙwarai, manzon Allah ya ce kamar mai sayar da almiski ne. Mai sayar da turaren almiski, in ma ka ɗau kuɗi ka bashi ya baka, ko kuma ya ɗau kyauta ya baka, ma'ana ya ɗan goga maka, ko ya dan zuwa a El Kulba ya baka, in ma baka saya ba, bai dauka kyauta ba ya baka ba, zaka tashi banza, zaka tashi kana kanshi in dai ka zauna da shi. To haka mutumin ƙwarai, in dai kana zauna da shi, ko da bai ce ba wane ikaza ko wane dina kaza, a farko kana iya cewa shi mutumin kwarai in kana zaune da shi zaka iya masa tambayoyi akan abubuwa na karantarwar addini kuma zai iya faɗa maka. In ma kai baka tambaya ba a karan kanka, in ya ga abin da ya kamata kai ko abin da bai dace ba kai, zai iya cewa wane kai kaza ko kuma wane dina kaza. To in ma kai baka tambaya ba, shi bai ce ba ikaza dina kaza, a ɗabi'un shi da halayen shi zaka koyi ɗabi'u da halaye na kwarai. To shi kuma abokin zama wanda yake mummuna, maza Allah ya ce tamkar wato mai ziga zigi ne na makira wanda yake ziga wuta. Maza Allah ya ce in ma in ya ziga karan wuta ya tashi ya kona tufafinka ya kona jikinka, ko kuma in ma bai ziga ba ya kona jikinka zaka tashi kana warin makira. To dan haka mummunan abokin zama in dai kana zama da shi to zaka koyi miyagun halayen shi. Dan haka arni baya halatta musulmi ya maida shi abokin zama yau da gobe. Amma in har zama ya kama ba laifi bane mutun ya zauna, kamar yanda anan sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zauna a wani mazauni su da Yahudawa da mushrikai masu bautar gumaka, manzon Allah ya wuce da su ya musu sallama. Dan haka wannan yana nuna halaccin zaman in har zaman ya kama. باب استحباب السلام اذا قام من المجلس وفارق جلساءه او جليسا. انا ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin yin sallama idan mutun ya tashi daga mazauni ya rabu da abokan zamansa ko abokin zamansa. Misali kana zauna a cikin jama'a ka gama buƙatarka ka tashi zaka tafi, to idan ka tashi zaka tafi sai kai musu sallama ka ce assalamu alaikum. An gane ko da mutum ɗaya ne kana zaune da shi za ku rabu, to abin da ya dace kada ku rabu haka kai masa sallama idan za ka tafi. Shi ne ya ce babu istihbabis salami, babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin yin sallama idza qama min almajlis, idan mutum ya tashi daga mazauni wa faraka julasa'ahu ya rabu da abokan zamansa au jalisahu ko abokin zamansa kenan mutum ɗaya. Lafazin julasa jami'i ne na jalis, in aka ce jalis abokin zama, julasa abokan zama. Shine malam yazo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan taha ahadukum ila almajlis falyusallim, manzon Allah yace idan ɗayan ku ya isa zuwa wani mazauni na jama'a manzon Allah yace falyusallim yayi sallama. Mi za mu fa'idanta a wannan gaba, idan ka zo wurin jama'a farkon abin da za ka yi musu shine sallama kafin ka yi magana. Idan ka sake ka yi magana kafin ka yi sallama, to in har sun fahimci karantarwa ta addini kowa sai ya yi banza da kai ya kau da kai ya yi kamar bai ji ba, domin a ladabtar da kai. Manzon Allah haka ya faɗa mana man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu, hadisi ne wanda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami. Manzon Allah ya ce man bada'a bil kalami, duk wanda ya fara muku da zance qabla salami gabanin sallama, manzon Allah ya ce fala tujibuhu, kar ku amsa masa, ku sanya shi ladabi, ma'ana ku ladabtar da shi ya fahimci karantarwa ta addini. Kaga shine anan yace idzan taha ahadukum ilal majlis, idan ɗayan ku ya isa zuwa wani mazauni, ya isa zuwa mazauni inda ke akwai jama'a, manzo Allah ya ce falyusallim, farko yayi sallama kafin yayi magana, sallama ita ce zaka fara. Kamar yanda hadisi ya gabata Khallad ibn Rafi Allah ya kara masa yadda da ya shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tahiyatul masjid, illa kasancewar sallar da yayi kotan kurciya ce, da ya gama da ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama farko me yayi ce ya assalamu alayka ya rasulullah, manzo Allah ya karku sallama, manzo Allah ya ce masa koma sake sallah domin wannan ba sallah bace kai. To wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana in ka zo wurin jama'a farkon abin da zaka fara da shi shine sallama. Shine yace idzan taha ahadukum ila almajlis, idan ɗayan ku ya isa zuwa mazauni, manzo Allah ya ce falyusallim, yayi sallama. sai yace fa iza arada an yaquma, idan yayi nihin tashi daga wannan mazauni ka gama bukatar ka zaka tafi, manzo Allah yace fa yusallim, ya sake yin sallama. Sai yace fa laysatil ula, sallama ta farko da yayi bata zamanto ba bi a haqqa, mafi cancanta min al-akhirah, game da sallama ta karshe. Kamar yadda ta farkon zauna take da gindin kanta, ita ma sallama ta karshe lokacin da zaka tashi daga gun zama, to ita ma zauna take da gindin kanta. An gane ku? To dan haka kenan, wannan yana karantar da mu, in mun zo mazauni farkon abin da zamu yi shine sallama, in mun tashi kuma sallama zamu yi, ba maganar ba sai an jima. Iya abinda zaka faɗa ka ce assalamu alaikum, sannan sai ka ce sai an jima. Wannan kuma hallo yana nuna mana, kamar misali in zaka rubuta takarda kamar mai sajda zaka aika, farko kai sallama, sannan kuma in ka rufe hallo karshe sai ka ce assalamu alaikum. An gane ku? Kamar ko waya ka kirayi mutum, waya ta yi ƙara, kai da ka kirayi mutum sai ka ce assalamu alaikum, ba alowi ba zaka faɗa, farko sallama zaka yi sai ka ce assalamu alaikum, shi wanda kama wayar sai ya ce wa alaikum salam. Amma kai in an kiraye ka waya, waya ta yi ƙara, ka ɗauka iya abinda zaka faɗa, sai ka ce na'am. An gane ku? Domin wannan ƙara da ta yi kamar kira ne, wane? Idan aka ce wane mai zaka faɗa, sai ka ce na'am. Sannan shi wanda ya kiraye kan sai ya ce assalamu alaikum, ya ma sallama, sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sannan abinda za ku tattauna, ku tattauna. Idan zai rufe wannan waya a ƙarshe kuma sai ya ce maka assalamu alaikum. An gane ko? A ƙarshe kenan, in zai tsaye da waya, shi wanda ya kiraye ka hannu sai ya ce assalamu alaikum, domin rabuwa ne zai yi da kai. To wannan yana nuna mana kenan, in ka zo wurin jama'a sai ka yi sallama, in za ka rabu da su hallo kai sallama, ko da mutum ɗaya ne. Manzo Allah ya ce falaysatil ula bi ahqqa min al-akhirah, sallama ta farko bata zamanto ba mafi cancanta game da ta ƙarshen. Kenan kamar yadda ta farkon zauna take da gindin kanta, haka ita ma sallama ta ƙarshe zauna take da gindin kanta. Babu listi'izani wa adabi. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wa qala ta'ala, wa idza balaga al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama ista'dhana allazina min qablihim. Wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, al-isti'zanu salas, fa in udhina laka wa illa farji. Muttafaqun alayhi. Wa an Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-isti'zanu min ajali al-basar. Muttafaqun alayhi. Wa arribi ibn Khirash radiyallahu anhu annahu qala haddathana rajulun min bani Amir ista'zana 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa huwa fi bayt faqala a'alij, faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama li khadimi ukhruj ila hadha fa'allimhu al-isti'zan faqul lahu qul assalamu alaykum a'adkhul fasami'ahu ar-rajul faqala assalamu alaykum a'adkhul fa'adhina lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fadakhal. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Wa an Kildat ibn al-Hanbal radiyallahu anhu annahu qala ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fadakhaltu alayhi wa lam usallim faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam irji faqul assalamu alaykum a adkhul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da neman izini a lokacin da zaka kutsa kai gidan da ba naka ba, kuma da ladabban yanda ake neman izini. Ma'ana duk lokacin da zaka shiga gida da ba naka ba, to ka tabbata cewa ya zama wajibi akan ka ka nemi izinin shiga. An gane ku? Sannan kuma da ladabban yanda ake neman izinin shine malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Nur, ya ayyuhallazina amanu, ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kar ku shiga wasu gidaje wanda ba naku ba, hatta tasta'nisu, sai idan kun nemi izini, wa tusallimu ala ahliha, kun yi sallama ga masu gida. Mun faɗa tun a baya wawun anan ba ta nuna jirantawa cewa sai ka nemi izini sannan daga baya ka yi sallama, a'a, farko sallama ake yi sannan kuma daga baya a nemi izini. Sallama ita take gabatar neman izini, kamar yadda wannan hadisi da malam ya zo da shi zai fassara mana ma'anar wannan aya. Shine Ubangiji ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku mu'minai, la tadkhulu buyutan, kar ku shiga wasu gidaje, ghayra buyutikum, gidajen da ba naku ba, hatta tasta'nisu, sai kun nemi izini. Lafazin tasta'nisu an ciro shi ne daga al-isti'nas, idan aka ce al-isti'nas wato shine al-isti'zan, ma'ana neman izini. Sai yace wa tusallimu ala ahliha, kuma kun yi sallama ga masu gida. La anan nahiya ce, ma'ana hani ne kai tsaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana cewa duk gidan da ba namu ba, to baya halatta mu shiga sai mun nemi izini. In an ba mu izinin shiga mu shiga, in ba a ba mu izinin shiga to mu juya mu shiga sha'aninmu. Aya ta biyu da malam ya zo da ita a ƙarƙashin baban fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ita ma ayar na cikin suratul Nur. Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa idza balagal atfalu minkumul huluma, idan kankanan yara daga cikinku sun balaga, daga cikinku kusuwa ku musulmi kenan, wa idza balagal atfalu minkumul huluma, lafazin atfal jam'i ne na ifl, in aka ce ifl yaro karami kenan, wa idza balagal atfalu minkumul huluma, idan kankanan yara daga cikinku sun balaga, Ubangiji ta'ala ya ce in za su shiga cikin gida, fal yasta'zinu, su nemi izini, kamar sta'zana allazina min qablihim, kamar yanda wanda ke gabanin su su ma suka nemi izini. Neman izini gabaligi in zai shiga cikin gida ba kan mu faro ba, al'ummun da suka gabace mu Allah ya shar'anta musu. Karka ce a gidanmu ne, yo izinin wa zan nema, ko gidanku ne, in dai kai baligi ne, a kowane lokaci in za ka shiga in ka yi sallama sai ka nemi izini. An gane ko? Ko gidanku ne, sai dai in naka ne, matarka ce da ‘ya’yanka a ciki, to wannan ba sai ka nemi izini, iya abinda za ka yi sallama za ka yi. Amma kai cewa gidanku ne, to a nan in ka yi sallama, an karɓi sallama sai ka nemi izini a matsayinka na baligi. In yaro ne ƙarami wanda bai balaga ba, to shi yakan iya shiga gida bayan sallama ba tare da neman izini, sai dai a lokacin guda uku shi ma ya zama wajibi ya nemi izini. Yaro ƙarami wanda bai balaga ba, a lokacin guda uku shi ma ya zama wajibi, in ya yi sallama, an karɓi sallama, sai ya nemi izini. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa can cikin suratul Nur, ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati al-isha thalathu awratin lakum laysa alaykum wa la alayhim junahun ba'dahu tawafuna alaykum ba'dukum ala ba'd. Al-aya. Ubangiji ta'ala yace, ya ku mu'minai, liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Ubangiji ta'ala yace, waɗanda kuka wato abinda damar ku ta mallaka na bayi da yaran ku kankana waɗanda ba su balaga ba, Ubangiji ta'ala yace su nemi izinin ku so uku a lokaci uku idan za su shiga cikin gida. Farko sai yace min qabli salati al-fajr, gabanin sallar asuba, ma'ana a cikin dare yaro in zai shigo cikin gida, in yayi sallama sai ya nemi izini. Kamar misali wanda suke kwana a waje ko kuma suna kwana a can dakunan su na daban, in zai shiga cikin gida wajen mahaifin shi, in dai gabanin sallar asuba ne, to sai ya nemi izini. Shine yace min qabli salati al-fajr, gabanin sallar asuba. Lokaci na biyu sai yace wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, da lokacin da kuke aje tufafin ku saboda garjin rana, ma'ana lokacin da mutum yake bacci rana ya huta, wannan lokaci shi ma in yaro zai shiga gida koda ba baligi bane sai ya nemi izini. Sannan sai yace wa min ba'di salati al-isha, haka nan bayan sallar isha. bayan sallar isha idan yaro zai shiga gida koda ba baligi bane sai ya nemi izini. Ubangiji ta'ala yace salasu auratin lakum, waɗannan lokata guda uku al'aura ne gare ku dan kada mutun yaga abin da zai bakanta masa rai. To shine anan shine yace wa idza balagal atfalu minkumul huluma, idan yaran ku sun balaga, Ubangiji ta'ala yace fal yasta'zinu, in za su shiga gida a kowane lokaci su nemi izini, kamasta'zana allazina min qablihim, kamar yanda wanda ke gabanin su suka nemi izini. Neman izini, wannan aya tana nuna mana neman izini ga baligi in zai shiga cikin gidansu wannan wajibi, dole ne ya nemi izini, domin cewa fal yasta'zinu, su nemi izini, umarni ne Allah ya mana. Sannan malam sai yazo mana da hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda ke fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-isti'zanu salasu, neman izini sau uku ne. Idan ka zo gidan da ba naka ba, kai sallama aka karbi sallama, to zaka nemi izini sau ɗaya bayan ɗaya har sau uku. In ka yi sallama an karbi sallama, sai ka ce shin na shigo, ni ne wane shin na shigo. A karo na farko in an ce shigo falillahi alhamdu, sai ka shiga. A karo na farko ka ce ni ne wane na shigo, aka ce a'a, to karka damu, juya ka shiga sha'aninka. In ka nemi izini sau ɗaya ba a ce baka shigo aka kyale, sai kai na biyu, shin na shigo ni ne wane. Idan ba amsa ba hallo, sai ka nemi izini karo na uku. A na uku in ba a baka izini ba, juya ka shiga sha'aninka. Ubangiji ta'ala ya faɗa mana wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum, in kun nemi izini an ce ku koma, Ubangiji ta'ala ya ce ku koma, domin komawar ita ce tafi alkhairi gare ku, za ku tsarkaka game da zunubi, ma'ana da ku dau laifin shiga gidan da ba naku ba tare da neman izini ba, gara ka koma. Shine ya ce wa in qila lakum murji'u, in an ce ku koma, farji'u, Ubangiji ta'ala ya ce ku koma, huwa azka lakum, komawar ita ce mafi tsarkaka gare ku, da za ku dau laifi na shiga gidan da ba a ba ku izinin shiga ba. To shine yace al-isti'zanu salasu, neman izini sau uku ne. Kenan bayan kai sallama an karba, sai ka ce a adkhulu, shin na shigo ni ne wani, sai ka kirayi kanka da sunan da aka fi sanin ka a gida. In ma kana da wata sana'a, sai ka danganta kanka ni ne mai kaza. In kana da wani lakabi wanda anan aka fi sanin ka, sai ka fada ni ne wani, ko kuma ni ne wani dan wani. Fa in uzina laka, manzo Allah yace in an baka izinin shiga falillahi alhamdu, ku tsakai ka shiga. Wa illa in ko ba a baka izini ba, ko kuma ka nemi izini so uku ba a ce ka shigo ba, manzo Allah yace farji, manzo Allah yace ima zaka koma. Wannan hadisi kamar yanda shi Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, ya tafi gidan Umar, Allah ya kara masa yadda, yayi sallama aka karbi sallama, Abu Musa ya tsaya a kofa ya nemi izini ɗaya bayan ɗaya har sau uku, ba a bashi izinin shigowa ba, sai ya juya ya shiga sha'aninsa ya koma. Ya juya ya koma, Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya ce ku je ku ce masa ya shigo. Da aka je sai aka tarda ya juya ya koma, sai Umar ya sa aka biyo, aka bi bayan sa, a dawo da shi, aka dawo da shi, sai ya ce yaya zaka koma. Abu Musa ya ce masa haka manzon Allah ya karantar da mu, gidan da ba namu ba, in mun yi sallama mun nemi izini su uku, ba a ba mu izini ba, mu juya mu shiga sha'anin. A lokacin nan Umar Allah ya kara masa yadda, ya ci kwalarsa zai tara masa gajiya, ya ce masa wallahi ka zo mun da shaida wanda zai tabbatar mun cewa manzon Allah ya faɗa haka, cewa in an yi sallama a nemi izini su uku, in ba a ba da izini ba mutum ya juya shiga sha'anin. Sai ya ce wallahi sai ka zo mun da shaida, ko kuma in ladabtar da kai. Abu Musa ya tafi wani mazauni daga cikin mazaunai na mutanen Madina, yana shasheka, ya ce ina haɗa ku da Allah, ina muku magiya, shin a cikinku akwai wanda ya taɓa jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa idan mutum ya yi sallama ya nemi izini so uku, ba a bashi ba izini, ya juya ya tafiyarsa? suka ce wallahi gaba ɗaya mu kowa anan ya ji wannan sunna daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to kunji kunji, naje gidan Umar nayi sallama, na nemi izini so uku ba a bani izini ba, na juya nayi tafiya ta, Umar ya sa an dawo da ni, ya ci kwalata ya ce zai tara mun gajiya in har ban zo masa da shaida ba, don haka ina buƙatar wani daga cikin ku ya zo ya zame mai shaida. Suka ce to dan haka babu wanda zai tashi ya je ya zame maka shaida sai wanda yafi kowa yaranta a wannan mazaunin namu. Suka tada Abu Sa'id al-Khudri, suka ce je ka gaya ma Umar, je ka ka faɗa masa cewa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka. Abu Sa'id ya je ya tabbatar ma Umar cewa tabbas haka manzon Allah ya faɗa. Umar ya ce ma Abu Musa ba ina tuhumar ka bane, yace ina son in toshe wata kafa ce ta barna, kar zamani yayi zamani wani ya fito ya ringa cewa manzon Allah ya ce kaza, alhali bai faɗa ba. Wannan hadisi mai zamu iya fa'idanta anan, wato dagaji da rashin sanin inda aka sa gaba na mutumin da zai ce ayo hadisin wane ya ga hadisin bai dauka ba, ai malam wane ya ga hadisi bai dauka ba, a ina kuka yi da shi, ka kirkira masa ka masa ƙarya. Babu wani wanda ya kewaye da sanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya, ka san wasu baka san su ba. Gaye dai anan Umar ne shi bai san hadisi na neman izini ba, kuma gaye kankanin yara daga cikin sahabbai sun san da shi, kuma ga wancan hadisi lokacin da Umar yake jayayya da Abubakar, Abubakar da yace sai ya yaki duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka, wanda yace zai yi sallah ba zai bayar da zakka, Abubakar yace sai na yaki shi. Umar yace yaya zaka yaki mutane bayan sun yi kalimar shahada, bayan manzon Allah ya faɗa ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam. Umar ya ringa jayayya da Abubakar har Allah aka kai lokacin da Allah ya yalwata zuciyarsa, ya gane cewa aikin da Abubakar ya sa gaba na yakar waɗanda suka hana zakka wato al'amari ne wanda yake na gaskiya, sannan ya ba Umar ya ba Abubakar haɗin kai. Sai ga hadisi a wajen Abdullahi dan Umar, wanda shi Umar bai san da hadisin ba, kuma Abubakar bai san da shi ba, wanda inda a ce Abubakar ya san da wannan hadisi to ba zai kafa hujja da kiyasi ya ce ai sallah da zakka Allah yana ambaton su a gude a cikin Alkur'ani, in yace wa aqimu salata sai yace wa ati zakka, dan haka yace sallah da zakka Hassan da Husaini ne, duk wanda ya raba tsakankanin su yace zan yake shi. Shi kiyasi yayi sallah da zakka Allah ya hada su gu daya, duk inda yace a tsaye da sallah sai yace a bayar da zakka, dan haka yace duk wanda yace sallah zai ba zai bayar da zakka yace wallahi ya kashi zai. Shi kuma Umar inda ya san da wannan hadisi ba zai jayayya da Abubakar tun a farko. Hadisin yana cikin Sahihu Muslim. Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Yace an umarce ni na ci gaba da yakar jama'a sai sun ce sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu, kuma sai sun tabbatar da cewa ni manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus salata su tsaye da sallah wa yu'tuz zakata su bayar da zakka. Gashi wannan hadisi su tabbatar da kalima ta shahada su tsaye da sallah su bayar da zakka. Kaga in suka yi kalimar shahada ba su tsaye da sallah ba su bayar da zakka jinin su ya halatta. In suka yi kalimar shahada suka tsaye da sallah suka hana zakka jinin su ya halatta. To inda a ce Umar ya san da wannan hadisi ba zai ma Abubakar jayayya ba. Inda a ce Abubakar ya san da wannan hadisi to ba zai kafa hujja da kiyasi ba. To dan haka babu wani wanda zai biga gaba ya ce wai shi ya san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya. Dan haka duk lokacin da sunna ta bayyana to karke ta da hannu biyu in dai ya inganta. Dan haka al-Imam Shafi'i yake cewa idza sahha al-hadisu fa huwa mazhabi. In hadisi ya inganta shine mazhabi na, bani da wani mazhabi in ban da shi. Dan haka al-Imam al-Baihaqi yana daga cikin malaman Shafi'iyya. Idan aka zo wata mas'ala ta addini wanda al-Imam Shafi'i bai tafi akan ta kuma hadisi ya inganta, sai ya ce wannan ita ce fadar al-Imam Shafi'i. domin ya fada shi ya fada mana cewa idza sahal hadisu fa huwa mazhabi, in dai hadisin manzon Allah ya inganta yace shine mazhabi na banne da wani mazhabi banda shi. Al-Imam Malik a majalisin sa ana karatu ya bada fatawar, aka masa tambaya game da tsatsihi ya tsotsi a cikin arwalla, yace ya wannan baya cikin karantarwa, baya cikin karantarwa ta arwalla tsatsihi hannu. Da aka dan rarrage almajirai suka tashi, Abdullahi ibn Wahab sai ya raba sai yake cewa malam mu ku ai muna da hadisi, sai yace koro mun hadisin, ya koro masa sanadin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku tsatsihi ya tsotsin ku a cikin arwalla, kamar hadisin da Qid ibn Sajra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa asbigul wudu'a wa khallil bainal asabi wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Asbigul wudu'a, manzo Allah yace ka cika arwalla, wa khallil bainal asabi, ka tsatsihe tsakanin yatsotsinka, sai yace wa balig fil istinshaq, kai gaya a wajen shaka ruwa sai dai idan kana azumi. Ya koro ma al-Imam Malik wannan hadisi, sai gaya da aka wayi gari al-Imam Malik da ya fito majalisin shi aka fara karatu, sai yake bada fatawar tsatsihe ya tsotsi a cikin arwalla. Kaga shi almajirin ya san da hadisin amma shi malam bai san da shi ba, to dan haka wai sai a fito a ce a ai ya ga hadisin bai dauka ba, to a ina kuka yi da shi, a ina kuka yi da shi. Dan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa ya wallafa wani littafi ana kiran shi Raf'ul Malami anil A'immatil A'la, sunan littafin kenan Raf'ul Malam anil A'immatil A'la, dauke zargi ga shuwagabanni waɗanda suke manya-manya, sune waɗannan al-a'immatul arba, al-imamu Malik da al-imamu Abu Hanifa da al-imamu Shafi'i da al-imamu Ahmad, cewa in ka ga fatawarsu ta saba ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to ga iya uzurin, in ma hadisin bai cin masa ba, inda ya cin masa ba zai saba ba, ba zai bada fatawa sabana abinda manzo Allah ya faɗa, ko kuma hadisin ya cin masa amma shi agun shi yana ganin hadisin yana da illa bai inganta ba, ko kuma ya ba hadisin wata ma'ana ta daban, shine haka ya koro uzuri ɗena bin ɗin sai da ya ba su uzuri sama da goma a cikin wannan littafi. To shine anan, wato shine Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-isti'zanu thalathu, neman izini sau uku ne, fa in uzina laka, in an baka izinin shiga ka shiga, wa illa idan ba a baka izini ba farji, manzon Allah ya ce maza ka koma. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda ke faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innama ju'ila al-isti'zanu, ku san da cewa kadai an sanya neman izini a duk lokacin da mutum zai shiga gidan da ba nashi ba, min ajalil basari, dan kada idan shi ya ga abin da bai dace ba shi mai gidan ya samu damuwa, saboda akwai abubuwan da kai baka so wani ya gani, an gane ku, wannan hikima kenan ta shar'anta mana neman izini dan kar ka shiga gidan mutum ba da izinin shi ba, ka ga abin da baya so a gani kuma ran shi ya baci, domin duk abin da shari'a ta ce ai ko a daina to akwai hikima, shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hikimar, yace innama ju'ila al-isti'zan, kusan da cewa an sanya neman izini na shiga gidan da ba naka ba, min ajalil basari, saboda ido kar ya ga abin da bai dace a ce ya gani ba, dan haka wata wani hadisi ingantacce manzon Allah yace duk wanda ya ringa maka leken gida ta tsagar kyauri, ka dauki dutse ka buge idan, manzo Allah ya ce ka buge banza babu diya, duk wanda yake maka leke yana maka rahutu, manzo Allah ya ce ka dauki dutse ka jefe idan, manzo Allah ya ce babu diya, saboda baya halatta mutum yayi kurmatu yayi rahutun yanda zaka ga abinda wato abinda bai dace ba a ce ka gani a gidan mutum, don haka aka ce ka nemi izini, kaga anan kayi sallama, ita sallama ba neman izini bace, in kayi sallama an amsa baka kutsa baya halatta ka kutsa kai, sai ka nemi izinin cewa in shigo, dan haka yana daga cikin ladabi in mutun ya ja ka kun tafi gidan shi, ba haka ba kawai daga kun je yana shiga kai ma ka shiga tsaya a kofa, in ya shiga gida ya dan kakkauda ya ga yanda tsarin cikin gidan yake, sannan ya fito sai ya cewa na shigo. Kenan wannan abinda muke so mu gane, wannan yana nuna a shi mai gida shi ba sai ya nemi izini ba, saboda shi ya san abin da yake cikin gidan shi, in ya nemi izinin ba laifi bane ba, amma shi mai gida ba a shar'anta mishi neman izini ba. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Rabi'i ibn Khirash, Allah ya kara masa yadda yake cewa wani mutum daga cikin Banu Amir ya nemi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi baitin, a lokacin da manzon Allah yana cikin wani gida. Fa qala, sai yace a Ali, yace shin na shigo? Da yazo haka ba tare da sallama ba ta yi, shin na shigo? Manzon Allah sai ya faɗa ga khadiminsa, yaron sa wanda yake masa aikace aikace, manzon Allah yace masa ukhruj ila hadha, fita zuwa wannan mutum wanda yake kofa. Fa allimhu listizan, ka karantar da shi yanda ake neman izini. Fa kullahu, manzon Allah yace ce da shi, kul assalamu alaikum, ce assalamu alaikum, a adkhul, shin na shigo? Kaga anan kenan sallama ita take gabatar neman izini. Manzon Allah yace faɗa masa kul assalamu alaikum, ce yace assalamu alaikum, a adkhul, shin na shigo? Kenan kaga sallama ba neman izini bace, sallama daban, neman izini daban. Mi za a yi? Fa sami ahu rajul, wannan mutum sai ya ji abinda manzon Allah ya faɗa ma wannan yaro cewa a fito a faɗa masa, sai ya yi maza. Fa kala, sai ya ce assalamu alaikum, a adkhul, in shigo? Mi za mu iya fahimta a nan? Duk mutumin da ka tabbata faɗar shi gaskiya ce, malamin da ka tabbata baya kwashe-kwashe ya kwaso hadisan, to in ya faɗi faɗa kai tsaye kana iya ɗaukanta. Amma duk malamin da ka san baya tankaɗewa, baya raurayewa, in ya yi faɗa ce ka tambayi malami na sunna, na ji wani malami ya ce kaza, shin haka daidai ne? Amma in ka tabbata malami ne na sunna, ya san me yake faɗa, to da zaran ya yi faɗa kana iya ɗaukan wannan faɗa ka yi gaba da ita. Don haka a nan da manzon Allah ya ce masa, je ka ce masa, ce ya ce assalamu alaikum, shin na shigo? Da ya ji an faɗa kai tsaye, sai ya ce assalamu alaikum, a adkhul. Fa azina lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce masa shigo, fa dakala, kai tsaye sai ya shiga. Hadisi na hudu a baban hadisin Kilda ibn al-Hanbal, Allah ya kara masa yadda, ya ce naje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa dakhaltu alaihi wa lam usallim, na shiga gunsa ba tare da nayi sallama ba. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya ce mishi irji, fita kuma. Fa qul assalamu alaikum, a adkhul, ce assalamu alaikum, shin na shigo? Ya fita ya koma waje ya ce assalamu alaikum, a adkhul, sannan aka ce masa shigo. Don haka anan ba abun kumya bane, kar kai girman kai, kuma kar ka ga cewa an wulakanta ka, ka shiga gidan mutum ba tare da sallama, ba tare da izini ba, yana iya cewa koma kai sallama, domin wannan karantarwa ce. Nan insha Allah za mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.